جلا صدا الاشراك عن كل ناظري فللحق فيها منهج ليس ينهج تأخر بعثا وهو فضلا مقدم من النجم أهدى بل من الغيث أكرم من الأب أحنى بل من الأم أرحم جميل جليل في القلوب معظم به الأرض تزهو والبرية تبهج به نهج الله السبيل وأوضح وزحزح بالحق الهوى فتزحزح فلله ما أجلى وأزكى وأفوح جبين كنور الشمس في الصحو في الدهى وعرق كما لاقى النسيم البنفسج له الهدي والسمت الذي دل فضله على أنه حب الإله وخله عظيم النهى خير لذي الخير كله جزيل اللها يغشى البرية ظله فلا البسط مقبوض ولا الباب مرتج إذا ما جفاك الدهر فاستعد عدله وإن أخلفتك الصحب فاستسق بذله يرفهك منه إن تحريت فضله جزيل لها تغشى البرية ظله فلا البسط مقبوض ولا الباب مرتج بشارته موجودة قبل خلقه ولا خلق يردى كنؤه بعد خلقه رؤوف إذا الوايا الزمان برفقه جواد إذا ضن الغمام بودقه ففي كفه بحر الندى يتموج.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ci gaba da karatu a yau Juma'a 23 ga watan Safar Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara na da 1443 wanda ya dace da 1 ga watan 10 miladiyya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 1221 zamu ci gaba da karatun littafin takhmisul wasa'il almutaqabbala wanda Abu Zaidin Abdurrahman al-Fazazi ya rubuta wanda ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na da 627 Allah ta'ala ya gafarta masa yayi masa rahama. Wannan darasi yau shine darasi na 15 insha Allah ta'ala zamu tashi a shafi na 30 ne dai. Hawa yau dai mallan yana magana akan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bayyana sifofinsa da kuma martabarsa. Yace huwa shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama at-tahir shine mai tsalki, wato mai tsalki da hissan wa ma'ana a bayyane da kuma boye. To Annabi sallallahu alaihi wasallama tsalkakakke ne mai tsalki. Al-mukhtaru kuma shine wanda aka zaba min kulli tahirin daga duk wani mai tsalki, ma'ana daga annabawa ƴan uwansa ko kuma manzanni ƴan uwansa domin su karan kansu masu tsalki ne to a cikin su aka zabo shi wannan fassara ta ɗaya kenan kuma yana iya yiwa al-mukhtaru min kulli tahirin abin zabi ne daga duk wani mai tsalki ana nufin kakanninsa tun daga mahaifinsa kakansa na ɗaya na biyu har zuwa na ƙarshe to su karan kansu salkakaku ne to da aka tashi zabinsa sai aka zabe shi daga masu tsalki saboda haka min kulli tahirin yana iya daukar sauran manzanni ƴan uwa ne an zabe shi tsakaninsu sannan yana iya dauka shi abin zabi ne daga kakanninsa dan ya tabbata a cikin hadisi kamar yadda yazo cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace an zabe ni ta bangaren iyaye maza da ta bangaren iyaye mata kuma wani abu na fasikanci bai taba shafuwar nasaba ta dangantaka ta ba to kaga ta wannan gefe an zabe annabi sallallahu alaihi wasallama daga duk wani mai salki sabanin sauran mutane wani da an kai kaka ne na biyu da uku sai kaga tarihin ba kyau to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin kakannin nasa gaba ɗayan su masu tsalki ne kowa yazo ta hanyar aure to sai ce fadlu akhirin falala ta ƙarshe Yunus sika tana mantar da kai minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama awwalan tana mantar da kai falala farko bai ma'ana in annabi yayi maka falala to in yayi ma ta biyun sai ta mantar da kai ta farkon saboda in ya baka abu yanzu to in zai sake baka nunkawa zai da in ya baka 10 yanzu in ya tashi sai ya nunka da in ya baka 100 yanzu in ya tashi sai ya sake nunkawa su kai 200 ko su kai 1000 su to kaga saboda murna sai kama manta da wancan saboda zaman sa kadan to wannan ta fuskar kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka falalarsa da kyautarsa tana mantar da kai kyautar farko wasu kuma suka ce a fadlu akhirin falalar ƙarshe yana nufin annabin kansa to yana mantar da kai wato na farkon su ne manzannin da aka fara turowa duk wani manzo da aka turo aka fada maka falalarsa to ana dawowa kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai falalarsa da darajarsa da kimarsa da kaji sai ta mantar da kai na sauran annabawan to duka malamai suna fassara maganar da shi ata annabi sallallahu alaihi wasallama yazo bi kitabin da littafi shine alqur'ani laisa wannan littafin bai zama ba min qauli sha'irin ba magana wani mawaki bane wa ma huwa bi qauli sha'ir sannan jala qur'anin nan ya bayyana sada al-ishraki tsatsa shirka ko datti kazanta na shirka to al-qur'ani jala da yazo sai ya goge ya kuranye wannan dattin an kulli nazirin daga duk wani mai kallo daga duk wani mai duba to idan ya kalli alqur'ani to sai qur'ani yayi masa mi sai ya goge masa wannan datti na shirka dake cikin zuciyarsa shi yasa da suka san da haka sai suka hana mabiyansu sauraron alqur'ani wa qalu la tasma'u li hadha alqur'an wal gaw fihi la allakum taghlibun saboda sun san in ana sauraron alqur'ani to ana imani da shi to wannan kenan saboda haka ko zuciyar mutum ta yi tsatsa ko laifi yawa mutum yawa ana son ya dinga yawaita karanta alqur'ani wannan zai taimaka masa falil haqqi ya tabbata ga gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da ita fiha a cikin wannan gaskiyar manhajun godabi ko hanya wanda wannan hanya indai an bi ta laysa yanhaju wannan hanya bata tsuha bata komawa tsohuwa ko yaushe zaka ganta sabuwa ƙara zama sabuwa take ita ce hanyar musulunci kadibitun sadda aka aiko annabi da musulunci
amma ko yaushe in kana karatu sai kai ta ganin sa kamar sabo, saboda to wannan shi ya nuna cewa gaskiya ne, domin ƙarya tsufa take yi, dole sai an mata ado. To falil haqi ya tabbata ga gaskiya, manhajun godabe fiha a cikin ta laysa yanhaju, wanda wannan godabin baya tsufa ay la yabla. Ta'akhara annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo karshe ba'san wajen aikowa, duk sauran manzanni sun riga shi, shi daga baya ya zo, amma wa huwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama muqaddamun, abin gabatarwa ne fadlan wajen falala. Gashi shi ya zo daga baya, amma ana magana falala kuma shi ake fara gabatarwa. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ahada shi yafi kawo shiriya minan najami, daga tauraro. Da Larabawa ko tafiya suke da daddare, in sun kabata to ta hanyar taurari suke gane hanya, masu ilimin wannan taurari an gane ko. To shine malam yace ahada, manzon Allah ya fi shiryarwa bisa ga tafarki madaidaici minan najami, daga shiryar tauraro. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduna. To annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi taurari shiryarwa ga hanya. Sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama bal ba haka ba, a karamu shi ya fi kyauta mina lagaisi daga ruwan sama. Aga ruwan sama bai da ruwa, in hadari ya tashi tahowa sai kaga gidan kowa ya sauka. To annabi ya fi haka nan kyauta. Sannan a hana, annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi tsananin tausayi minal abi, daga uba. Duk yadda uba ke tausayin ɗansa, musamman ɗa ƙarami, to uba ya fi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi uban tausayi ga al'ummarsa. Sannan bal ba haka ba, kai arhamu, ya fi jin ƙai minal ummi, daga mahaifiya. Kaga iyakar tausayi annan. To manzon Allah ya fi uwa tausayi sallallahu alaihi wa sallama. Jamilun annabi sallallahu alaihi wa sallama kyakkyawa ne, hissan wa ma'ana. Jalilun annabi sallallahu alaihi wa sallama mai girman daraja ne. Sannan kuma mu'azzamu, abin girmamawa ne fil qulubi, a cikin zukatan masu imani. Duk wani mumini zaka ga yana ganin girman annabi a zuciyarsa sallallahu alaihi wa sallama. Sannan bihi, a dalilin annabi ne, al'ardu, ƙasa, ta zuhu take ruhu, shine girman kai. To a dalilin annabi ne ta zuhu muke ganin ƙasa tana ruhu, wal bariyatu, su kuma halittu ta bahaji suna ta murna, suna jin daɗi, suna walwala. Duk wani jin daɗi da kake ganin mu'mine masu imani ne, yayi saboda annabi ne. Ba dan da yazo da musulunci ba, yazo da alqur'ani ba, wani farin ciki. Dan imanin ma ba za a same shi ba, ballanta na a samu mu'mini. To duk wani kyalkyali da haga ƙasa nayi da wani takama saboda annabi ne. Akan ce zahar rajulu, bi ma'ana takabbara wa takhab, abin nan yayi takama, sannan kuma yayi girman kai. Sannan akan ce tabahaju, ana nufin yayi nishadi ko kuma yayi murna. Bihi, a dalilin annabi ne sallallahu alaihi wasallama, nahajallahu, Allah madaukakin sarki ya bayyana as-sabila, hanya. Wa awdaha, kuma ya fito da ita fili. Zaka ga al'amarin musulunci komai a fili yake, ane ma bayani sai kaga ka fahimta. Wa zahzaha, kuma Allah ya nisanta bil haqqi, da gaskiya, alhawa, son zuciya. Fata zahzaha, sai son zuciyar nan ya gushe da kansa, bi ma'ana abin nan akan ce zahazaha, fata zahazaha, wannan ana kira ne mutawa'a, ana kiransa mutawa'a. Kamar ka ce kasarar zujaju ko kasartu zujajata fankasarat, na nemi kalle karau sai ya kare da kansa annan ana kiran sa mutawa fa man zuhu zai anin nari wa udkhilal jannata falillahi mamaki ya tabbata ga sha'anin ubangiji ma ajala ko me ya kai fitowar musulunci ko gaskiya fili me ya kai ta bayyana babu abin da ya kai shi ma'ana hanyar da annabi ya zo da ita to ma ajala me ya kai ta fitowa fili me ya kai ta bayyana wa azaka kuma me ya fita tsalkaka wa afwaha sannan me ya kai ta kamshi ko kuma shi annabin karan kansa al'amarin sa menene ya kai shi bayyana menene ya kai shi tsalkaka sannan menene ya kai shi kamshi ko kuma hanyar da ya zo da ita duk yana iya dauka jabinun fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama ko goshin sa akan ce jabin wani lokaci ana nufin fuskar gaba daya to tana da haske ka nuri shams kamar hasken rana fisahawi lokacin da sama take a wartsake babu wani girgije babu wani hazo a cikin ta fidduha kuma lokacin walaha to annabi sallallahu alaihi wasallama haka goshi ne yake haka fuska ce take wajen haske idan ka san hasken rana misalin walaha kuma lokacin da sama take a wartsake ba hadari ba komai sai ce wa arfun annabi sallallahu alaihi wasallama kamshi ne na turare mai dadi kamar yadda albanafsaju wata ciyawa da ake kira banafsaju tana da kamshi turare ne to kamalakan nasima kamar yadda ita wannan ciyawa ta hadu da iska mai taushi wanda ke bugawa lokacin asuba lokacin da alfijiri ya fito kamar rana ta fito zaka ji wani iska na fitowa daga gabas mai sanyi to ana kira ne annasim to wai in wannan iskan ya hadu da waccan ciyawa mai kamshi sai kaga gari ya abin nan ya game da kamshi to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake kana haduwa da shi sai kaga kamshi ya rufe ka lahul hadayu annabi sallallahu alaihi wasallama shike da shari'a ko shike da hanya ta shari'a wasamtu kuma shike da dabi'a kyakkyawa samtur rajuli ana nufin dabi'a sa mai kyau allazi wannan da dalla ya shari'ar da fadlahu fifikon annabi wadanga abubuwa guda biyu suna shari'ar da falalar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake dauke da ita ala akan annahu shi annabi sallallahu alaihi wasallama hibbul ilahi masoyin Allah ne shi yasa ya bashi wannan kyauta wa khilluhu kuma madadayin sa ne ma'ana masoyin sa ne na ƙarshe dama khulla shine mataki na ƙarshe na soyayya azimun nuha annabi sallallahu alaihi wasallama mai girman hankula ne annuha jam'u nuhyatin shine al'aqalu hankali mai kyau to shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma hankali guda gare shi ba a hankula ma kuma manya amma da sauran mutane za ka ga hankali guda gare su wani nashi ma bai cika ba wani ma bai da gudan to shi annabi hankula gare da yawa bayan zaman su ga su da yawa sannan kuma ga su manya sallallahu alaihi wasallama sannan khairun annabi sallallahu alaihi wasallama alkhairi ne kulluhu gaba dayan salizil khairi ga ma'abuci alkhairi in kaga cuta ta same ka daga annabi to mutunin banza hake wata kila kafiri kake ko munafiki amma duk wanda amma abuci alkhairi musulmin kirki to annabi alkhairi ne gare shi sallallahu alaihi wasallama jazilul luha manzon Allah mai gwabin kyaututtuka ne jam'u luhyatin shine kyauta kamar kace a ataitu zaidan luhyatan na ba zaidu luhyatan ai ata'an ko atiyatan na bashi kyauta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gwabin kyaututtuka ne kyautan ma ba maguda ba sannan kuma manya annabi in zai bada kyauta ko zai bada sadaka to da yawa yake bayarwa sabanin mu ya aba mu kalila Allah ya ba ku kasira da shi annabi kasira yake bayarwa saboda a bashi kasira mu kuma mu bada kalila a ba mu kasira to wannan shine zilluhu inuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta addini ta rahama yaga shalbariyata yana lullubi halittu gaba daya dukkanin mu nan yanzu karkashin inuwar annabi muke sallallahu alaihi wasallama kuma wannan inuwa sai dai wanda bai zo ya shiga ba shi yasa yace falal bastu ko saboda haka wannan arziki ne falal bastu wannan arziki bai zama makabudun abin hanawa ba ba a zama an rike shi an ce wani aka ba ba a ba wani ba a arziki ne ya shafi kowa dai wanda yace shi baya bukata shine wanda ya kiyaye shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama to falal bastu wannan yalwa ta arziki bata zama makabudun abin jimkewa ba walal babu kuma kofar annabi bata zama murtaju wanda ake kullewa da kwado ba akan ce artajal baba bi ma'ana agalaqaha ya kulle kofa to kofar nan bude take duk sanda kake bukata shiga dai zakai to haka musulunci yake in ka so ka shiga da safe in ka so ka shiga da rana in ka so ka shiga da yamma in ka so ka shiga da daddare ko ina kake zaka iya shiga sai yace to idza ma jafaka daharu idan zamani ya jefe ka da musiba ya aibanta ka ya turo maka musibu fasta'adi to ka nemi taimako adalahu da adalcin annabi sallallahu alaihi wasallama ka nemi taimako da adalcin annabi sallallahu alaihi wasallama to adalcin sai ya agaza maka daga wayancan musibu da zamani ya jefe ka da su yayi ma jafa'i da su wa in idan akhalafatka suhubu idan giragizai masu dauke da ruwan sama suka saba maka alƙawali kun san girgije na saba alƙawali ko sai kaga yazo sama ya rufe muku gari yana tawalkiya kamar yanzu za a sauke ruwa bayan minti 10 sai sai ya watsi ko to wai idan giragizai sun ka saba maka alƙawali fastaski to ka nemi shayarwa bazalahu da kyautar annabi ita batun girgije dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan kai ya haka yura fihika minhu manzon Allah zai yalwata maka minhu daga gare shi fadlahu falalassa in taharraita idan ka nufi samun falalat to annabi sallallahu alaihi wasallama yura fihika jawabu shartin ne na indin can akhalafatka suhubu to shi yasa aka ce yurafi saboda jawabu shartin ne labudda an yakuna majzuman jazilul luha wannan takarari na yi jazilul luha annabi sallallahu alaihi wasallama mai gwabin kyaututtuka ne zilluhu in wasa taga shalbariyata tana lullube halittu gaba daya falal bastu arziki ko wannan arziki bai fadin gaske bai zama makabudun abin rikewa ba walal babu kuma kofar nan da ake zuwa a shige ta bata zama murtaju wanda ake kublewa da kwado ba bisharatuhu bisharar annabi sallallahu alaihi wasallama mawjudatun samamma ce qabla khalqihi tun kamin a halice shi tun kamin a halice annabi dama akwai bishara cewa za a yi wani bawa Allah ya riga ya rubuta a lauhul mahfuz sannan wala khulqa babu wata babu wasu dabi'u yurda da ake neman yardar kunhuhu haqiqanin su ba'da khalqihi banda dabi'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana in kan rasa dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wata dabi'a da ake yarda ma hakikaninta dan ba lalle bane ya zanta tabbata kyakkyawa amma dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama yardajjiya ce kuma abin yarda ce duk wanda ya sifanto da ita ko ya same ta to zaka ga ya zamo yardadde ra'ufun annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsananin tausayi ne iza lokacin da alwaz zamanu zamani ya juya ko bi rifqihi da taushin sa lokacin da zamani ya zo da tsanani babu sauki to a wannan lokaci shi kuma annabi ra'ufun bil ibadi a wannan lokaci annabi yake tausaya ma mutane ma'ana duk sanda anka shiga tsanani aka shiga bala'i aka shiga fari aka shiga yunwa to sai kaga annabi yana tausaya ma mutane yana taimaka musu musamman talakawa da marayu da gajiyayyu mu kuma sabanin mu mu yanzu sadda anka shiga bala'i sannan kowa ke ƙara daure jikkatai eh sai yanci ana cikin wani yanayi ko ba haka ba to manzon Allah ba haka yake ba duk lokacin da alwaz zamanu bi rifqi zamani ya juya da saukin sa ma'ana kowa na cikin wahala to shi ko annabi lokacin ra'ufun to haka ya kamata mu zama in ana cikin bala'i kamata ya mu zama masu tausayi ba mu zama marowata masu daure aljihu ba mu rike hannu kamar hannun dan yan dambe jawadun annabi mai yawan kyauta ne idza a duk lokacin da bannal gamam girgije yayi ruwa ya ki saukar da ruwa lokacin da aka yi fari kenan to lokacin zaka ga annabi yana taimaka ma talakawa yana rarraba musu dukiya da abinci bi wadaqihi lokacin da shi girgijin yayi ruwa ruwansa alwadaqu shine almafaru sai ce fa fi kaffihi ya tabbata a cikin tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallama baharun nada tekun baiwa kuma wannan tekun ya tamawaju za ka ga koyo shi yana zabura yana tumbe yana kusumbi ya giye ruwan sa na bugawa ma'ana koyo shi hannun annabi cikin bayarwa yake idan ka san gulbi koyo shi katte ga teku zaka ga giye ruwa na bugawa tana kozo to haka hannun annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya cika hannu ya bayar ya saki cikawa ya bayar ya saki cikawa ya bayar bai cewa babu mu kuma akwai sai mu ce babu to Allah ya gyara to daga almauju ne to nan zamu kwana insha Allah sai wani sati sai mu tashi shafi na 32 ko makarim huttaqwa wa tilkal bakarim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.